أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. باين هكاين وما سالم من قصد ننسى إنا مقصد ما ينتعدين المسلم شيء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله من ساكر أواتيك ودوانا كالاتون na fasar littafin nazmu muqaddimati ibn rushd wanda ayo shine halkan mu ta 17 kuma za mu tashi a cikin farkon babin da yake magana kan sallar jana'iza wannan kamar yadda nake faɗa dai kullun muna takaita karatun takaita bayanin shi shi ma wannan babin da haka za mu yi shi duk da yake shi gashi bayanin akan janaza din yana da yawa cikin abubuwan da ya kawo a ciki tun daga gare shi har zuwa ga yin sallah ga abin da ya shafi shahidi da bari ma'ana kasancewa ba za a yi musalla ba da abin da ya shafi kuma yin ta'aziyya da haƙuri duk ya kamata a ce ya zama cikin halka daya to dalilin haka shi yasa shi ma ƙara takaitawa shi ma dai har yanzu ina yawan nanatawa ne mun yi cikakken bayani dai gurguru shi ma a cikin littafin shi ma wai da iziyya akan sallar janaza kuma insha Allah idan muka zo a risala shi ma za mu yi wato shi ma cikakken ƙarin bayani mai yawa ciki akan sallar janaza din saboda haka shi ma yanzu dai za mu takaitu a bisa ga abin da shi ma ne ya kawo an littafin inda ba ta kama ba fadin wani abu wanda bai kawo din cikin ba to shine ke cewa babu salatul jana'izi babu kina na sallolin jana'iza wato shine salloli na gaggawa kenan wanda ya rasu yace babu salatina alal amwati wa hukmuha naqlan anir ruwati yace babu salatina babin sallan muke nan babin sallan mu ne shine ma'ana babu salatina babin sallar mu alal amwati bisa ga matattu wa hukumiha da hukuncinta naqlan wanda yake abun ciratuwa anir ruwati daga maruwaita to shine zai ambata yace salatuna fardun ala kifaya kaza atat anhum biharu riwaya yace salatuna yin sallan mu ga su matattu din yace to fardun farilla ne ala kifaya bisa ga isuwa wato in wani zuwa dauke mu wani ba a ce in an yi rasuwa duk garin dole sai kowa ya zo ba a'a wasu suna da uzurra saboda haka in mutum bai samu damar zuwa jana'iza ba amma rasuwa kar ka rika daukar abin da laifi kana jin zafi kana cewa wani bai zo ba a'a ba haka ya kamata ba baka san uzurin da ya sanya ba in dai an samu wanda sun ka zo to magana ta kare abin da Allah ya fi a ce an yi rasuwa amma duk ba wanda ya zo duk garin wurin janaza to wannan shine laifi duk an taro an yi laifi gaba daya to saboda haka amma dai iyaka dai mutum shi daga baya samu damar kaga sai ya zo ya mata aziya yana da samun lada in yayi haka nan to shine atun salatuna sallar mu fardun salatuna sallar mu ga jana'iza fardun farilla ne alal kifaya bisa ga isuwa in wasu kai sun dauke musu yace kaza haka nan atat bihar riwaya riwaya ta zo da ita anhum daga gare su masu riwaya din haka sun kaga mana cewa fardu kifaya ne farilla ce ta isuwa sun dauke musu fa in yakun qaumun biha qarqamu fama ala baqihim malamu yace fa in yakun qaumun in wasu mutane sun kazamu karqamu sun tsayu biha da ita wannan sallar na janaza to shikenan famamulamu babu wani zargi ala baqihim bisa ga sauran su mutane da wannan ba su samu damar zuwa din ba wai ma'ana shine an ka samu wadansu mutane ga garin sun je sun yi wannan sallar ta janaza shikenan sauran jama'ar da ba su zo ba zargi gare su sun dauke musu kar ka dauka dole in an kamar rasuwa kai dole sai kaga duk mutanen gari kowa ya zo in ka ce haka nan zaka yi ta ganin laifukan mutane amma rasuwa wani bai zo janaza ba ko wani abu haka to saboda haka shi yasa ya ce to ba haka nan bane ba yace wa'adu takabiri fiha arba'u wa ulama'una 'alayha ajma'u yace wa'adu takabiri adadin yawan kabbarori fiha a cikin sallar jana'iza to arba'u guda hudu ne yake yi kabbara hudu ce yake yi a wajen sallar jana'iza yace kuma wa ulama'una malamanmu ajma'u sun yi hado baki daya 'alayha akan ita wannan kabbara hudu din ga sallar jana'iza din ma'ana duk malaman malikiyya yake nufin sun yi ittifaki akan cewa la kabbara hudu ce za a yi a cikin sallar janaza din to ga sunan sai ya fara ya ce awwaluha takbiratul ihrami wa niyyatun ma'aha wa fil qiyami yace awwaluha na farkonta takbiratul ihrami kabbarar harma shine bayan ka niyya wannan kabbar ta farko Allahu akbar to tana cikin lissafi sai ka sace lissafi kabbara ta daya kenan sannan wani yatum ma'aha da niyya tare da ita kabbar harma din ya zama kai niyya kana yin niyyan nan ya zama to lokacin ne kai kabbar harma zama tare suke shine wani yatum da niyya ma'aha tare da ita kabbar harma din wa fil qiyami kuma da tsayi ya zama da tsayi ne kai ta din tunda an sani watan ko da sauran salloli da ake masu jira da ruku'i ma su ma da tsayi ake son kai kabbara harma su ba da zaune ba to shine ka nufin yin wannan kabbara din da tsayi shine wa fil qiyami da kuma cikin tsayiwa sai ya ce wa ba'ada ha thalathu takbirati fi halati al qiyami mafrudati yace to thalathu takbirati sai ka ce wa thalathu takbirati kabbarori guda uku ba'adaha bayan ita waccan din takabbara harma fi halatul qiyami a cikin halin tsayuwa to mafrudati abin farlantawa ne su wadannan kabbarorin guda uku din kaga kenan yanzu in kai uku bayan ta bayan kabbara harma kaga in kaga hada da kabbara harma din sun zama hudu kenan ku to shine ka rufin cewa ga ba'adaha bayan ita kabbara harma din to sai salatu takbirati kabbarora guda uku fi halatul qiyami a cikin halin tsayuwa mafrudati wanda suke abin farlantawa ne su sannan ya ce walhamdu waddu'a ba'da kulli takbiratin fardun ala musalli walhamdu godiya ga Allah waddu'a da addu'a ba'da kulli takbiratin bayan kowace kabbara to fardun farilla ne fa ala musalli ga mai sallah ke zama cikin addu'a da zakai akwai godiya ga Allah ciki sannan akwai kuma addu'a wato shine na neman gafara ga shi wannan mamaci din to shine yace to yin haka nan din to farilla ne fa bayan kowace kabbara sai kai sai yace wa ba'da hamdillahi wassalati ala nabi yarwa lil amwati yace wa ba'da hamdillahi bayan godiyar Allah wassalati ala nabi da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama to bayan yayi su yada usi addu'a lil amwati ga su matattu din wato kenan bayan kai godiya ga Allah da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai kai addu'a ta neman gafara ga su waɗannan mamaci din da kike ma wannan addu'a din kuma mata din ba guda ɗaya bane ba to wannan kaga shine abin da yake takeice wanda kuma dai can mun karanta shi ma daidai gurgudu mun yi bayani can akan abin da shafi ita wannan sallah din wato na a cikin ita wannan gawa din wanda wannan addu'an nan da mai littafin Ishmawi ya kawo ta mai Ziya ya kawo ta mai kokoshin mai Ziya bai kawo ta ba sannan mai risala ya kawo ta ko to wannan kuma yace tana da kyau ne ai amma ba an ce wajibi ne ba duk addu'a da ta sauka gare ka kai ita zakai ba a ce dole sai ita ba in kuma ka haddace ta ka iya kuma shikenan haka ake so ne to mun yi bayanin ta mun yi bayanin kuma yanda ake rarraba ta wajen sallah din in mutum yana iyawa duk yawan ta din sai ya karanta ta haka shi ko Allahumma innahu abdika wa ibn amatika har zuwa karshe in kuma mutum ba zai iya watan a karanta ta ba duk kowace kabbara tsakanin kowace kabbara ba to mun faɗi yanda ake kaka sata a ya fara da godiya da maga Allah farko tunda tana tsawo ba sai mun sake mai wancan karatu ba wanda yake so sai ya sake bin karatun mu na Iziya ko karatun mu na Ishmawi kuma insha Allah in mun zo risala za a ji shi ma watan ƙarin bayani akan addu'a din saboda haka don haka sai mutum ya gabatar da wannan din gaba daya tsakanin kowace kabbara in kuma ba za ka yi abin mun yi bayanin yanda ake raba ta don farko godiya buɗa da ita in ka karanta baki inda wannan godiya ta tsaya sai kai kabbara kaga bayan kai kabbara harama ka karanta wannan addu'a ka kawo wurin godiya kaga ka karo ta kabbara kaga biyu kenan sannan sai salatul ibrahim dai kawo shi ma sai ka karanta shi kaga kai kabbara uku kenan sannan sai ka karanta watan sauran wannan addu'a din shi ma zuwa karshen ta wannan mai tsawo din shi ma kaga in ka hada kaga kabbara hudu kenan shikenan in ka kai karshe sai ka sallami in kuma ba sallami haka so ba shi ma ya kara kawo cikin wanda zaka kara wa wanda sai bayan kayeta sannan sai ka sallami din wanda dai in an kai canza a ji karin bayani din kuma wanda ya bi waɗancan karatukan kaga nan dai ya dai gane abin da nake nufi duk karatun da muka din insha Allah to shine yake nufin bayan haka to sai ya addu'a ga mata to sannan sai ya ce wa khatmuha yakunu bis salami mustaqbilan fi halati al-qiyami yace wa khatmuha cika ta ita wannan sallar ta janaza yakunu yana kasancewa ne bis salami da sallama saboda ka zaka yi sallama daya assalamu alaikum sallama daya ce zaka yi kuma mustaqbilan kana mai huskanta al-qibla zaka yi ta shine mustaqbilan kana mai huskanta al-qibla fi halatul qiyami kuma cikin halin tsayuwa saboda haka kaka duka dama an sani ita ba ta da ruku'i ba ta sujuda ko wannan shine yace walaysa fi salati na qiraya wala ruku'u inda zir riwaya yace walaysa sai ka ce walaysa qiraya ba karatun qur'ani bai zamo ba fi salati ha a cikin sallar ita janaza din saboda haka a mazhabar malikiyya ba a karanta alqur'ani cikin sallar janaza ko ina ji a wata mazhabar ce ko shafi'awa ne ko wanda a wancan karatun da muka yi din na faɗa wanda al-Imam an-Nawawi ya kawo ko a Riyadus Salihin wanda sun ka ce kana aikanta Fatiha ko bayan kai kabbar haruku kana aikanta Fatiha ta har maki sannan kai ta bidin sannan kai salati mun karanta wancan din to amma dai a mazhabar Malikiyya su ba a kanta ayoyin al-Qur'ani cikin salat janaza to shi saka ya ce walaysa qiraya karatu al-Qur'ani bai zamo ba fi salatiha a cikin salat janaza din ba amma zaman Malikiyya kenan sannan wala ruku'un kuma sannan ba ruku'i a cikin ta inda zir riwaya nan gumma abucin riwaya hadisin da kawo saboda haka ba a yin ruku'i a cikin sallar janaza dole tsaya kai ta baki daya wa hamluha fardun ala al-ahya'i wa mithluhu ad-dafn bilam tiradi yace wa hamluha daukar wannan gawa din aje da ita wurin da za a rufewa fardun yace farilla ne ala al-ahya'i bisa kawai da an rayu ma'ana wanda su yi wannan aiki to dole ne wajibi farilla ce su yi wannan aiki wanda an rayu wa mithluhu ad-dafn hakanan turbo ɗaya shi ma wannan gawar misali shine shi ma ma'ana farilla din ne shine wa mithluhu ad-dafn misalin shi shine turbo ɗaya shi bilam tira'i ba gardama ba jayayya kenan saboda haka rufin shi ma farilla ne yace wa ghasluhu wa kafnuhu masnunu wa dabnuhu mustaqbilan yakunu wa ghasluhu wanki shi wannan mamaci din wa kafnuhu da mashi likafani masnunu dukkan su abin sunnantawa ne sannan sai yace wa dabnuhu rufe shi kuma yakunu yana kasancewa ne mustaqbilan yana mai fuskantar alqibla saboda kan yanzu a sashi a cikin kabarin nashi to ana son fuskar shi ya zama tana kallon alqibla ne to shine ka isharar din yace kuma mustaqbilan ala al-yamini yudau wa aqadul kafni jami'an tunza'u yace mustaqbilan sai kace yudau ana aza shi cikin kabarin ne mustaqbilan yana mai fuskantar alqibla ala al-yamini kuma bisa ga hannun shi na dama ake aza shi bisa ga bangaren jiki na dama to sai ya fuskanci alqibla shine ma'anar yudau ana aza shi ne alal yamini bisa ga bangaren jikin shi na dama mustaqbilan yana mai fuskantar alqibla sannan kuma bayan wannan wa uqadul kafani shine uqadul kafani kulli likafani tunza'u ana walwale ta jami'an baki daya wai ma'ana shine wadannan kulli wanda ake yi ko na likafani nashi to za a ainihin watan kwakwance ba za a ainihin daddauri su din ba an sa cikin kabari sai aka kwance sai a dan a kwance wannan kullin lakin sannan yace wasu natul qabri fala yudayyiqu wala yushaqqu la wala yu'ammaqu yace wasu natul qabri abinda sunnul qabri fala yudayyiqu ba a kuntata shi ma'ana ba a matsi kabarin sosai ya zama sai an yi da kira san ya gawa ciki ba a matsi shi da yawa sannan wala yushaqqu kuma ba a yin shaqqu wato shine wani irin wanda kasa wadanda adda kasa su take da tabshi din nan to shi yake cewa shaqqu ko kaga wanda za a gina guda biyu ne za a yi ko sai a yi guda na farko da fadi sannan sai a yi wani da cikin shi ko wanda ake samu mamacin a can ciki din to shi yake cewa shaqqu to inda so samu ne ba shi an kaso ba an yi son a yi wancan lahadu din nan wanda shi lahadu shine wanda za a gina sai a yi kwalkwala wajen bangaren alqibla ko ta san za a kwalkwalawa hakan ga sai a sa ga wancan ciki din to shine yake nufin to shi ga kasar da adda tauri kenan wanda ba ta fadawa to shi yafi din to shine yake nufin wala yashqu ba a yin shaqqu ma'ana ba shi ya dace ba in kasar tana da tauri kenan la ba a kar a yi shi wala yu'ammaku kuma sannan ba a zurfafa kabarin ma'ana ka a yi shi da zurhi da yawa kuma matsakaici dai za a yi yace wa kaunu lahadan huwa sawabu in lam yakun yuhayyil turab yace wa kaunuhu lahadan sannan haka nan kasancewa ta ya zamo watan lahadu shi kabarin huwa sawabu shine daidai wato ai shi da lahadu din wanda ni fada wanda ake kwarkwarewa can wajen bangaren alqibla din sai a samu mashin ciki to shine wa kaunuhu lahadan kasancewa ta lahadu huwa sawabu shine mafi zama daidai in lam yakun yace amma fa in lam yakun turab in kasar bata kasance yuhayyalu tana rawarawa ba in kasa kan tana fadawa tana tusgawa tana fada kamar rere haka to wannan kam dada wannan shakkudin shi kuma shi yafi shine in lam yakun turabu in kasar bata zamo yuhayyalu tana watan fadawa ba wannan za ka ga wata nusa su rubuta ya tahayyalu to yuhayyalu shine yuhayyalu da wancan din nan da fada baitin na bashi mako inda yake cewa wa laysa fi salatina qiraya wala ruku'u inda zir riwaya wasu zaka ga sun rubuta zawir riwaya to zir riwaya ne zir riwaya na sannan sai yace to wa kaunu yake wa afdalul wa afdalul hijarati mansuba ala al-quhur al-labin madruba yace wa afdalul hijarati mafificin duwatsuna al-mansuba abun kafawa da ake sanyawa ga kabari shine al-mansuba abun kafawa adal kuburi bisa kabarbura to al-labin tubali kamar kace bulo kenan na kasa haka al-madruba abun bugawa to shi yafi wato wai an ka sanya mamacin a cikin ramin to in za a rufewa to shine ka nufin sai a samu bulo za ka ga da yayin da ka suna hakan ko za a dan yi bulo ne hakan ga irin na kasa haka to inda kasa in mai kyau ce mai karfi kaga wannan tana ilahi Allah wanda ba su da kuma kasa mai kyau kwarewar da da karfi kaga ba za ta yi ba to sai kaga da su ne ake rufi ainihin bakin ramin kaburin haka sai a dan kwaba kasa wurin sai a dan daddade ko ina din to haka ake yi wannan su kuma inda ba su da shi wannan din kaga ne sai su yi amfani da icci to wannan shine duk dai abin da ya ga su wadannan mutane kasa su yi amfani da shi to shine ka rufi amma wa afdalul hijarati mafi fice wadannan duwatsu nan al mansuba abun kafawa alal quburi kaburbura ma'ana wadanda ake rufe kabarin da su wake nan to shine ya ce allabinu tubali wato bulo na laka kenan al madruba abun bugawa to sai a sanya shi yafi yace wal gasulu bil kafuri wasidri hasab wal gasulu bil kafuri wasidri hasun bi baridil ma'i na'am aw in sakun yace wal gasulu yace yin wanka shi mamacin kenan ma'ana ba shiga amma shi wanka shine wal gasulu yin mamacin wanka bil kafuri a sa turaren kafur wasidri da magarya hasun abu ne mai kyau sannan bi baridil ma'i da ruwa masu sanyi na'am yace eh haka ne aw in sahun koda ya dumama ba laifi sai zama ruwan nan dumama sun dai gumi haka duk ba laifi shi ma wato yana nufin kinan an kai wajen wani wanka za a sanya turare saboda kamshi sannan kuma za a sanya magarya wanda ita magarya din a da haka take gare su matsayin kamar sabili ko kamar omo amma a yanzu in ba shi koda sabili yanga sai ya wadatar an fahimta tunda kaga yanzu irin manyan garuruwa sosai da gaske a ce sai ka nemi magarya ina za ka je ka samu magarya din kaga aiki ya sami mutum to shine ma'ana cewa watan in ka samu koda sabili din ne aka sanya shi kenan ya wadatar sai a samu turare din shi kenan sai a sa shi ma turaren ba dole sai kafin din bai zama dai an samu turare dai mai kyau shine wal gaslu wankin bil kafuri yi mashi wanka bil kafuri a sanya turaren kafur wasidir da magarya hasun abu ne mai kyau kuma ayi wankan nan bi baridil ma'i da ruwa masu sanyi na'am haka ne aw in sahun koma sun dima ma duba laifi wa kullu simfin min inasin aw zakar ya gasu da simfahu alaihi ya kutasar wa kullu simfin dukkan wani simfi min inafin na daga mata au zakar ko namiji to ya gasu da simfahu yana wanke simfin nashi alaihi ya kutasar ana takaitawa gare shi wato abin da yake magana shine cewa wa kullu simfin kowane simfi min inafin daga mata au zakar ko maza to ya gasu da simfahu yana wanke simfi ne alaihi ya kutasar gare shi ake takaitawa wai in namiji ya rasu to wanda zai mai wanka ya zama namiji ne in mace ita matar rasu ya zama wanda zai mata wanka ya zama mace din ce to shine ka nufin cewa to wannan haka ake takaitawa din inda ba larura ta kama ba wanda za a yi ba kamar yadda zai bamu zai dan gaya mana nan yanzu yace wa rakhasu lil zawj ghasl al zawja wa haya kadhaka iz bi asma hujja yace amma wa rakhasu sai dai malamai sun yi rangwame lil zawj ga miji ghasl al zawja cewa ya wanki matar shi to an yi rangwame ba laifi kaga nan ne ta kama miji yana da wanki matar shi haka ne kamar yanzu ya zama mace ta rasu to wanda yake muharramin ta ubanta ko kaga misali ko danta zai iya wanke ta a kallar lura yan ta kama in ba mata din amma dai su mata su an kafi su su yi an fahimta to shine waraka su sun yi rangwame lil zawji ga miji gasalar zauja wanke matar shi wa haya kazaka ita ma haka nan ne ma'ana ita ma an yi rangwame tana iya ma mijinta wanka in ya rasu iz hujja yace domin akwai hujja bi asma da wankan da asma bint umaysin tayi da aka yi kai wato sayyidina abubakar siddiq matar sayyidina abubakar siddiq ita ce asma bint umaysin din to lokacin da ta rasu sayyidina abubakar siddiq shi wato sadda sayyidina abubakar siddiq ya rasu ita mashi wanka to shine yake nufin cewa domin akwai hujja iz domin shine iz hujja domin akwai hujja bi asma ga asma bint umaysin da tayi ma sayyidina abubakar siddiq wanka lokacin da ya rasu saboda haka shine dalilin cewa ya halatta mace ta mijinta wanka shi ma namijin inda ya halatta ya mata ta wanka sayyidina ali radiyallahu anhu shi ma sai da lokacin da sayyida fatima radiyallahu ta'ala anha ta rasu shi ya mata wanka sayyidina ali din kaga har yanzu shi ma dai an samu cewa namiji yana aiwa mata shi wanka kuma kaga an ji mace tana aiwa mijinta wanka to shine yake nufin cewa an yi rangwame din ga miji wa haya kazalik ita ma haka nan iz hujja domin akwai hujja bi asma da wankan asma bint umaysin ta wasai da baka sibiku yace wa auratul mayyit fardan tustaru kasitri fi hayatihi la tunzaru yace wa auratul mayyit al auran mamaci tustaru ana sutursa ta fardan a farilla kuma dole ne a rufe mashi al auran shi ba wai tsirara za a yi mashi ba ana mashi wanka ba za a rufe mashi al auran shi kasitri kamar yanda ake yi mashi sutura fi hayatihi kamar yanda yake sa sutura fi hayatihi cikin rayuwa ta la tunzaru ba a kallon alawar shi ko da ya rasu saboda haka bai halitta a kallon alawar shi din ba wannan shine wannan daidai gurgurdu insha Allah in muka zo ga karatun risala akan abin da shafe wanka din nan na gawa za a danyi bayani sosai daidai gurgurdu insha Allah akan haka nan zamu dan fada bayani a can wajen yace babun fi tarkis salati ala shahidi wasiqidi babun babi kenan fi tarkis salati a cikin barin yin sallah ala shahidi bisa ga shahidi wanda ya shahada fagen fama kenan wasiqidi da kuma bari wanda an kafa kenan baya da rai to shine zai magana cewa su ba a yi man sallah a sun karsu wato na ussalatu inda maliki ala shahidin mata fil ma'ariki wato na ussalatu an hana sallah inda maliki nan go imam maliku a mazhabar malikiya kenan ala shahidin bisa ga shahidi wanda ya shahada mata da ya mutu fil ma'ariki watan a fagen fama shine wurin jihadi wurin yaki to shi wannan ba a yi mashi wanka ba a yi mashi sallah shikenan haka ne yace wa gasluhu aidan kazaka yumna'u wa sunnatur rasul fiha tutbu yace wa gasluhu aidan wankan shi kuma kazaka haka nan shi ma yumna'u an hana shi ma ma'ana shi ma ba sai an mashi wanka ba sallah ba wanka shi darat aljanna zai shi da makocin saboda haka ba sai an tsaya wani wahala wanka ba da magana a'a da sallah ba a'a an gafarta mashi dama sallah ne man gafara za mashi to shi da aljanna shi da makocin Allahu akbar matuƙa ya jihadi din saboda Allah to shine yace wa gasluhu wankin shi aidan kuma yumna shi ma an hana shi kazaka haka nan kamar yanda aka hana sallah ma'ana wa sunnatur rasul yace kuma ka san ita sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tutuba ita ake biya fa fiha a ciki saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ga wanda sun kai shahada a wurin yaki saboda haka to ita ko wannan sunna din nan dole sai abin biya ce wasiqidu illam yastahilla bakiya fa ka shahidi izlahu musawiya yace wasiqidu bari illam yastahilla in bai fa in bai daga murya bakiyan yana mai kuka ba sai da an kaife shi kenan shine wasiqidu bari illam yastahilla in bai fadi in bai daga murya bakiyan yana mai kuka ba to fa ka shahidi to shi ma kamar shahidi ne ba za a yi mashi wanka ba za a mashi sallah ba izlahu musawiya domin shi daidai yake da shi ya wasu kuma suna cewa watan kun lahu musawiya ka zama mai daidai tawa gare shi amma kuma yana zuwa izlahu musawiya domin shi mata mai daidaituwa ne da shi shahidi da saboda ka ba wanka ba sallah sai dai a rufe shi makurum kuma ba laifi ko ana kai shi makabarta har wasu sai kai suna cewa ana goye ba a kai shi makabarta ai ma makruhi ne ma ruhi cikin gida din an fahimta amma fi so a kai shi makabarta din ne wannan shine to shine yake cewa watan sai ci gaba da cewa wa kullu ga'ibin min al-amwati fi bi'rin awwazin wa fil falat yace wa kullu ga'ibin dukkan wanda ya faku min al-amwati daga cikin matattu kawai shikenan mutum ba a san ina yake ba fi bi'rin a cikin rijiya haka misali ya fada awwadin ko kuma wani kwari haka can wani wuri da wanda baya daukowa wa fil falat ko kuma can cikin daji haka to fa innahu kasqidi to shi wannan kamar bari ne shi ya la yusalla alaihi ba a yin sallah gare shi fi magibihi a cikin wannan fakota shi inda ba an same shi an dauko ba in halla idan watan mutuwa ta sauka gare shi saboda haka ba sai an yi mashi watan a sallah din ba sai dai an samu an gagawa ta shi an dauko to wannan kam shikenan yace wa kullu madfunin bila salati fa qabruhu ka misli tilkas zati yace wa kullu madfunin dukkan wanda an ka rufe bila salati babu sallah wato mutum da ya rasu amma ba a samu a yi mashi sallah ba sai an ga ta an ka rufe shi haka nan ba a yi sallah ba to sai yace fa qabruhu to kabarin shi to ka misli tilkas zati kamar misalin zatin jikin shi yake ai saboda haka sai a zo nan inda kabarin sai a mai sallah shikenan yayi mutum da an ka rufe ba mai sallah ba to sai a zo wurin kabarin a mai sallah shikenan sallar ta yi ba matsala yace adal quburi tajibu salatu kazarawa an malikin ruwatu yace tajibu salatu yin sallah yana wajaba adal quburi bisa ga kaburbura din kaza haka nan ne rawa ruwatu maruwata sun ka ruwatu an malikin daga imam maliku wai ma'ana shine in zama an ruhe mutum ba a mai sallah ba to azo inda kabarin ai mai sallah to ya wajaba wajibi ne azo ne inda kabarin nashi sai ai mai sallah din shikenan yayi haka an karo to daga imam maliku radiyallahu anhu yace hadha idza kana jami'ul jasadi aw julluhu wal khulfu fi misli lidi yace hadha to wannan idza kana jami'ul jasadi idan dukkan jikin nashi ne ya kasance amma aw julluhu kuma mafi yawan shi wato shine sai ya zama kenan ya zama dukkan shine gaba ɗaya da rasu jikin ne gaba ɗaya nana an karo shi cikin kabarin ko kuma ya zamo mahi yawan jikin ne ya zama kila misali in dace shine an kai daddace shine an kai ko wata dabba ce ta ci shi misali ya zama dai mafi yawan jikin nashi shi an ka samu to shine sai a mai sallah ko yana cikin kabari kuma ba cikin kabari dai in dai an samu mafi yawan jikin nashi to sai a mashi sallah din. To shine ka nufin cewa watan watan cewa hada idza kana shabibul jasadi din wannan idan dukkan jiki ne ya kasance aw julluhu kuma fi yawan shi sai ya ce amma wal khulfu sabani yazo fi misl al yadi a cikin misalin hannu sai zan mutun ne hannu ne dai anka gani kawai ba ga sauran gangar jikin ba to shine shin shi ana mai sallah ko ba za a yi wasu na ganin kamar ana yi wasu na ganin cewa kai ba za a yi ba saboda ta yi kile zama can inda ya rasu din sauran gangar jikin nashi kile wasu ganin shan sun dauke su mai sallah wallahi a'lam to shi yasa wasu ganin cewa ba sai mai sallah din ba inda ya zama watan bai wuce watan hannu ne ko nashi an gani ba kuma ai kaga tana yiwa ma to in ya zama kila dace hannu ne an kai yana da rayuwa fa yana shan yana can da rayuwa to kaga ko me yana da faruwa yace alqawlu fil kafani wa fil hunudi wa ma yalihi ma min ash-shurudi yace alqawlu to zance yazo fil kafani a cikin likafani wa fil hunudi da kuma sai ya turare wa ma yalihi ma da abin da yake bi masu min ash-shurudi na sharuda to duka ga sunan su ne zai zo yanzu yayi magana shine alqawlu zance fil kafani a cikin likafani wa fil hunudi da sa turare wa ma yalihi ma da abin da ka bi masu min ash-shurudi na sharuda alkafanu wajibun bihi yubda wa ba'dahu hunuduhu yu'addi yu'adda alkafanu yace likafani wajibun wajibi ne a san ya mamaci likafani bihi yubda da shi ake farawa kuma da haka ga imamu ci rasu ba an mai wanka to likafani za a fara sa mashi wa ba'dahu bayan shi kuma yu'adda sai a bayar da hanudahu sanya mashi turare ma'ana shine bayan an sa mashi likafani sai a sa mashi turare kuma ya zama yana kamshi haka yace wal kafanu min qudunin wa min kattan wa min kattani wal qudun awla wa yajuzustani yace wal kafanu shi likafani din nan ana yin shi ne min qudunin daga auduga auduga ce ake yin watan wannan likafani din da shi ya watan ake yin wannan yadin da ake likafani da shi ya ya zamo nashi shi an kafi su wa min kattani haka nan kuma ana yi daga kattan kattani shine watan irin zaren nan na irin sakanar suke yi na daga shi na dabbobi to shine yake nufin shi ma min kattani kuma yana yi ana yi da shi wannan kattani din babu da shi shine wal kafani da kafani min kudunin ana yin shi ne daga auduga wa min kattani haka nan da kattani watan sakanan da ake yi da gashin dabbobi wal kudun yace amma dai wanda an kai da auduga din aula shi yafi amma wa yajuzu thani shi ma na biyu din ya halatta shine wanda an kai din saka da watan gashin dabbobi shi ma ya halatta amma dai a sa wanda an kai da auduga din to shi yafi kuma wa shartuhu al bayadu wat ta'biru wa yakrahu sibagu wat tajmiru wa shartuhu abinda a sharadi ne shi likafanin nan al bayadu fari mato ya zama farin yadi ne ba wani kala ba sannan wat ta'biru da kuma sanya turare na ruwa wa yakrahu sibagu amma an karanta rini wato a samu sutura mai rini wata kala wadda ba fara ba misali ai likafanin da ita to fari dai ake so sannan haka nan wat tajmiru da kuma watan turare na wuta to shi ma an karanta yi ne an fi son a sa wanda an na ruwa din yanga shi sannan yace wa kaunuhu wutran huwa almarwiyu iz fi salatin kuffina annabiyyu yace wa kaunuhu wutran yace da kasancewa tai kuma wuturi shi likafani na ana son ya zama wuturi ko uku kenan ko biyar ko bakwai kenan wannan shine kanufi ana son ya zama likafani wato ya zama wuturi shine wa kaunuhu wutran da kasancewa tai wuturi wanda insha Allah shi ma harkar likafani da komai in baka zo karatu risala insha Allah za a ji bayani sosai inda ya kamata shin shine wa kaunuhu da kasancewa tai wuturan wuturi huwa almarwi kuma wannan shine abun ruwaituwa iz domin kuffinan nabiyyu an yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam likafani ne fi 30 a cikin tufafi guda uku saboda haka guda uku an kai kaga an samu wuci kenan yace wa yahsalu al-ajru ala salati li kulli man salla ala al-amwati wa yahsalu al-ajru yace lara tana tabbata ala salati bisa ga yin sallah ga mamaci li kulli man salla ga dukkan wanda ya salla din alal amwati ga mata din wanda ya ga sallah to ana bashi lada sai ce ladan nan wa qadruhu qarja a fit tamthili ka uhudin yurwa anir rasuli yace wa qadruhu gurgurdon ita wannan ladan da za a ba mutun yin sallah ga mamacin to qarja a hakika yazo fit tamthili a cikin misaltawa shine ka uhudin kamar girman dutsen uhud girman lada kenan kai sallah ga mamaci yurwa haka aka ruwaito anir rasuli daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa fi huduri tabni mislu zalika mislu zalik yukhassu man yuwarihi hunalik yace wa fi huduri dafni a cikin halarta kuma wajen watan rufi shi mamaci din mislu zalik akwai misalin haka din wai ma'ana shine shi ma za a samu lada kamar girman dutsen hududin yukhassu ana kibantar man yuwarihi wanda yake turbudi shi wannan mamaci din hunalik a wancan din ma'ana da wannan lada din wanda ya zo makabata da aka yi da shi ya to shi ya samu wannan yanki na lada din kamar girman dutsen Uhud. Kaga in da kai an kai sallah kuma ka je maka wata da akai da kai shi ma kaga ka samu lada guda biyu kenan kamar girman dutsen Uhud. In kuma guda kai ka samu lada guda to wannan shine yace wa yahrumu as-surah wa niyaha wad-darbu lil-khaddi kadha jiraha yace wa yahrumu as-surah yace watan a kururuwa ya haramta wanne ya hada daga murya da kuka duk sun halamta lokacin mutuwa wanda ayyama mutuwa rasuwa shikenan yazo yana ta kururuwa ko yana ta daga murya wayyo ya bani ya lalace duka ba ai shine wai haramu surahu kururuwa ta haramta wanne ya hada daga murya da kuka wad-darbu lil-khaddi da bugu ga kunci mutu yana marin kuncin shi da komai shi yana ganin amshar rasuwa kaza jiraha hakanan rauni mutu ya duyar ya ma jikin shi rauni yana kwara fuska tai da sauran jikin shi saboda an bashi mutuwa shi ma dukan su wadannan haramun ne saboda duk wanda yake wadannan abubuwan to manzo Allah sallama ya ce ba ruwan shi da shi to Allah ya kare mu saboda sai a kiyaye amma ba an hana mutun yayi kuka don kai kuka da hawaye saboda rasul da an kai wannan babu komi amma dai wannan dama daga murya din da kuro shi ne ba dai to wannan kenan abin da ya shafi shi ma sallar jana'iza saboda haka irin wadannan kuka duka da sauran su duka haramun ne ba a yansu nassin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta su babun fisabri wa husn ta'azzi yace babun babi kenan fisabri a cikin yin hakuri wa husn ta'azzi da kuma kyakkyawan ta'aziyya shine ban hakuri akan abin da ya faru ga mutun na rasuwa wato shine a zo a mashi ta'aziyya kenan to wannan babin zai magana kan shi wasabru awla wa ilayhi yurja'u fabda'a bihi fa huwa ilayka anfu wasabru hakuri awla shi yafi ya an kamar rasuwa ba magana ka zo kai ta kururuwa kana ta hayaniya kana menene abin da ba daidai ba shi ya kamata ba hakuri shi yafi wa ilaihi yurja'u zuwa gare shi ake komawa kaga in ma mutu yaki hankulin da kashi ai ba da zai tunda dai shi ma mutun nan dai ba da wasihi ba don haka fa bada abihi ka fara da shi wannan hakuri din nan fa hawa an fa ko shine mafi amfani ilaika zuwa gare ka wa alam bi anna kulli hayati la budda lil mawt lahu sayati wa alam ka sani bi anna kulli hayati cewa dukkan mai rai shine dukkan mabucin rai la budda lil mawt ba makawa ga mutuwa sayati lahu za ta zo gare shi fa to tunda dai ka san da kowa sai ya mutu to in kamar rasuwan nan me zai hana kai hakuri din wa kullu shay'in halikun wafa'i wafani wa laysa yabqa ja'a fil qur'ani illa al ilahu zul jalali wal karam wa ja'izun ala khilafihi al adam yace wa kullu shay'in ka sani kowane irin abu halikun zai mutu wafani kuma mai karewa ne wa duk halittar duniya gaba ɗaya ka sani kakab mai mutuwa ce za ta kare shine kullu shay'in kowane irin abu halikun mai mutuwa ne wafani mai karewa ne shi wa laysa yabqa ba zai bai zama zai wanzu ba shi wannan halitta din ba ja'a fil qur'ani wannan bayanin haka yazo a cikin alqur'ani kowa zai mutu gaba ɗaya illa al ilahu sai dai banda Allah subhanahu wataala zul jalali ma'bucin buwaya wal karami da kuma karamci to shi kadai ne wanda ba zai mutu ba saboda haka al adamu rashi sai ka ce wal adamu rashi ma'ana shine mutuwa kenan a rasa mutun to ja'izun halan ne ala khilafihi ga sabanin Allah ma'ana ga duk wanda ba Allah ba to magana mutuwa ta ce wannan halin ne amma ga ubangiji mustahili ne mutuwar Allah subhanahu wataala to wannan yana isharar ne shi kuma zuwa ga qur'ani ko da yake cewa kullu shay'in halikun illa wajhuhu to shine ka isharar ne shi saka ja ce ja'a fil qur'ani yazo a cikin alqur'ani ne irin kullu shay'in halikun illa wajhuhu din nan da kullu man 'alayha fanin wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram din yana isharar ne gare su yace iz kullu man tusammihi makhluqa faja'izun adamuhu haqiqa yace iz domin kullu man tusammihi dukkan wanda ake ambato makhluqan abun halitta haqiqan na haqiqa to faja'izun adamuhu rashi ne halan ne halan ne a ce wannan halitta ba shi ko wani ne shi din ya rasu wasuratul ra'd idza qara'na inda huduri mautin man hadarna fa mautu qalu yakhafu haqqan wa takhruju ar-ruhu bila mashaqqa yace wasuratul ra'd idza qara'na idan mun ka karanta ta inda huduri mauti nan gun halartar mutuwar man hadarna wanda mun ka halarta wajen shi ma na wanda mun ka zo inda yake mara lafiya zai rasu mutuwa ta halarta mashi in mun karanta mashi suratul ra'd to sai yace fa mautu mutuwa tai to qalu malamai sun faɗa sun ce yakhifu za ta yi sauki haƙan da gaske zai samu saukin mutuwa wata karujin ruhu kuma ran shi za ta fita bila mashaqqa ba tare da wata wahala ba wato shine mamaci wanda zai rasu a karanta mashi suratul ra'd a inda yake din yace wa fil hadisi iqra'u yasina in nazala al-mautu bi mayyitina yace wa fil hadith yazo kuma a cikin hadisi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cewa iqra'u yasina ku karanta suratu yasin in nazala al-mautu idan mutuwa ta sabka bi mayyitina ga mamatanmu yazo cewa to akan ta masu suratu yasin su ma suna samun saukin mutuwa akan haka din yace wa sunnatu talqinuhu shahada likay yakuna al-hatmu bi sa'ada yace kuma wa sunnatu yace wa sunnatun sai kace talqinuhu shahada laqana mashi kalmar shahada shine kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam to shine wa talqinuhu shahada laqana mashi kalmar shahada wa sunna sai ka dauko wannan kace wa talqinuhu shahada laqana mashi kalmar shahada likay yakuna al-khatmu domin cikawa sai su zamo bisa'ada da arziki sunnatun to sunna ne wato shine in ana wurin aka ga mutun zai rasu to ba cewa za a yi kamar ba ce me za a ce la ilaha illallah a'a a hankali da ake sai dai a rika faɗi la ilaha illallah muhammadun rasulullah ma'ana haka za a rika yi dai kuma a hankali wanda za a yi shi ma sai ya ce ni ba cewa za a ce la ilaha illallah ba haka na aka yi ba sai dai a rika faɗi din har ya ji ya yi shi ma to Allah ya sa mu cika da imani saboda wanda karshen zance ne zama la ilaha illallah din ne to zai shiga aljanna insha Allah to Allah ya sa mu dace yace hadha tamamun nazmi fil janaza wa taktafiha sunanun mumtaza yace hadha to wannan tamamun nazmi shine cika tsarin waka fil janaza a cikin abin da shafi sallar janaza sannan wa taktafiha sunanun wadan sunnuni suna bi mata mumtaza abin rarrabewa su wadannan sunnunin ɗaya bayan ɗaya ma'ana saboda haka zai bayanin su to kuma su ma za mu haɗe su dan tunda ba su da yawa in mun ka dawo shi kuma tunda babin da zai zama can gaba akan abin da shafi yanka yana da dan yawa to shi kuma sai ya zama magani in yana yiwa ga halaka ɗaya shi kuma to shine yake cewa babu sunani almuakkadati alkhams yace babi kenan na sunnoni almuakkadati masu karfi alkhams guda biyar wato wadannan sunnoni masu karfi guda biyar wadanda zai bayani kansu wa ya kamsu sunanin muakkada wa ha ana ati biha ala hida yace wa ha ya kamsu sunanin yace su wadannan sunnoni ga masu karfi su sunnoni ne guda biyar shine wa ya su kamsu sunanin guda biyar muakkada masu karfi wa ha ana yace ni ati biha zan zo da ita ala hida bisa ga kadaituwa ma'ana ɗaya bayan ɗaya zan ka kawo kowace in yi bayanin ta yanzu a jiya yace idani wal khusuf wastisqa'u wal wutr aidan wa bihi al wafa'u yace idani na farko sallar ido da guda biyu sallah babba da sallah karama kenan ko kamar yadda Bahaushe yake cewa wato shine sallar layya da sallar azumi kenan to shine idani sallar ido da guda biyu kaga biyu kenan wal khusuf da sallar kisfi war rana ko duhun nan da ake na rana ko to wannan sallar din da ake ita ma za mu ji gigin da aka yanta tirin insha Allah in muka zo a yi sallah sannan wasu su kawo da kuma sallar roƙon ruwa kaga hudu kenan wal wutr sannan da sallar wutri aidan kuma wa bihir wafa da shine cika take kaga in ka lissa sun zama biyar idi guda biyu sallar kisfi war rana uku kenan sallar roƙon ruwa hudu kenan sallar wutri biyar kenan to dama ya ce guda biyar ne masu karfi din sai ya ce fa hadhihi al-khamsu alaina wajiba lakin na fi awqati hal munasiba yace fa hadhihi al-khamsu wadannan sune biyar wadanda suke kuma fa hadhihi al-khamsu wadannan guda biyar dinnan alaina wajiba sunna ce mai karfi akan mu lakin na sai dai fi awqatiha ana yin ta ne a cikin lokacinta al-munasiba wanda ya dace da ita ma'ana ko wace da sadda aka yi ta kaga sallar idi tana da data lokaci daga shekara sai shekara ne kuma da lokacin da aka yi ta din kisfiwar rana shi ma sai in ta faru ne roƙon ruwa shi ma sai in an rasa ruwa din ne ko wutri kuma yana da nashi lokaci shi ma to shine yake magana cewa kowanne ga lokacin da ya dace da shi ya waraka'atul fajr min ar-ragaibi wa qila bal masnunatun fil ghalibi waraka'atul fajr yace raka'atul fajr min ar-ragaibi suna daga abubuwan kwadayi wato shine raka'atul fajr da ake yi in al-fajr ya fito to lokacin da al-fajr ya fito kamin ayi sallar asuba kenan to shine yin sallar raka'a biyu wannan lokacin to shine raka'atul fajr din to raka'atul fajr raka'atul fajr su kuma min ar-ragaibi suna daga cikin abubuwan kwadayi na samun lada kenan yace wakila kuma dai an ce bal bari dai kai masnunatum sunna ce fil galibi a cikin zance mafi rinjayi an ce sunna ce ba abun kwadayi ne kurun ba yace wa kullu nafilin inna ma yuraggabu fi fi'lihi li ajli ajrin li yukasabu yace wa kullu nafilin kowace nafila inna ma kadai da yuraggabu ana kwadaitarwa fi fi'lihi a cikin aikatata li ajli saboda dalilin ajrin lada yukasabu da ake samu cikin ta shi yasa ake cewa a watan ana kwadayi da ciki don haka fasammihi ragibatan lidhalik
وما عليك حرج في ذلك yace ba san me da haka ka ambaci nafila irin wannan din ragibatan da suna abu kwadayin lada lidhalik saboda haka din don haka wa ma alayka harajun ba laifi gare ka fi zalika a cikin cewa haka din in ka ce mata ragiba din yace wala yajuzu naflu khudh naqiba liman alayhi ad-dainu min farida yace wala yajuzu naflu nafila ba ta halatta ba amma kuzka riki naqiba warwarar zancen wai ma'ana shine yace maka wai nafila ba ta halatta ba to ya abin yake kuma gashi yanzu ya ga maka cewa ai nafila din masu karfi ko to shine yake nufin to amma kuzna kila to ka riki warwarar bayanin ga yanan bayanin shine liman alaihi ad-dain nafila bata halatta bane amma ga wanda addaba shi min fariba na farilla wato wannan shine kaga duk wani tajiji ta waka misali ko to shi tsaka haka ne saboda haka to shine yake nufin bai halatta wanda aka bi sallah ta farilla wai kuma sai ya ce wai nafila zai tsaya wai a waccan dai farilla ya ranko ta tukun sannan in ya ga dama cin nafila san sai ya tayi to shine ma'anar wala yajuzu naflu nafila bata halatta khuzna qida karqi warwarar zancen shine inda bai halatta ba shine liman alaihi ad-dain ga wanda addaba shi min farida na sallar farilla wa kullu masnunin wa naflin fa ala man salamuhu min rak'atayn rak'atayn yace wa kullu masnunin dukkan sallah abu sunnantawa wa naflin da nafila fa ala man kasani salamuhu sallamar ita wannan din min rak'atayn rak'atayn da rak'a biyu ne wai ma'ana shine sallar da take sunna ko nafilul duk da ake yi to in an kai raka'a biyu ne sai a sallame ai raka'a biyu a sallame ba sai ka ji raka'a hudu ko shida ko hayi da haka ba a biyu sai ka sallame ne in raka'a nawa zaka yi haka nan zaka yin su shine salamu sallama shi min raka'atayn raka'atayn daga raka'a biyu ne daga raka'a biyu wasahu min ziyadatin wa naqsi ka sahwi fil fardi kaza fil nasi wasahu yin rabkanwa min ziyadatin daga kari wa naqasin da ragi wato cikin nafila kenan to ka sahwe kamar yin raukanwa ne fil fardi a cikin sallar farilla kaza fil nasi haka ne zo a cikin nasi in ka raukanwa a cikin sallar nafila to shi ma kamar daidai yake da na farilla wanda shi ma wannan karatun mun yi shi can cikin akhdari shi ma da gurgudu shi ma yace fa ma bihi yadkhulu fil ta'allumi wujubuhu yura li kulli muslimi fa ma yadkhulu dukkan abin da yake shiga fil ta'allumi a cikin neman sani bihi shine fama ya da kullu bi ta'allumi dukkan abin da yake shiga a cikin neman sani bihi da shiya to wujubu wajibcin wannan abun yura ana ganin shi fa da kullu musulmi ga dukkan musulmi duk wani abu wanda shine zai zama silaka wanda zaka san wani hukunci na addinin da an kawo ta maka to wannan ho ana ganin shi wajibi ne zaka shine fama ya da kullu fi ta'allumi duk abin da yake shiga a cikin neman sani fama bihi duk abin da shine ya da kullu fi ta'allumi mutum yake shiga cikin neman sani to wajibu wajibci ne yura fa ana ganin shi da kullu muslimin ga dukkan muslimi sannan wayul haq yace wayul haq bi zal ladhi tasaddara tarjumatu zakati khuzha mufsira wato wannan bayani ya kare kenan sai yace saboda ka wayul haq za a diskar biza da wannan bizal ladhi tasaddara da wannan bayanin da ya gangaro wa ma'ana wannan bayanin da an kariya an kai an ka gama shine tasaddara din shine wayul haq za a diskar bizal ladhi tasaddara da wannan bayanin da ya gangara wato wanda ya wuce kenan za a riskar da tarjumatu zakati bayani akan abin da shafi yanka na dabba kenan wanda zaki ci ko khuza yace ka riki wannan bayanin mubsira kana mai basira wato kana mai gani da fahimta da ganewa to shine zai ma a can halaka ta gaba insha Allah a cikin babin da zai shafi akan yanka wanda yayi bayanai shi ba masu yawa a ciki wanda insha Allah in muka dawo halaka ta gaba akan shi zamu tashi muna fatan Allah ya mana jagora Allah ya kuma karba mana dukkan ibadun da muke gudanarwa albarakacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ablig al-khatimi lima sabaqa nasir al-haqqi bil-haqqi wal-hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.